More music at houseofsongs.com.
Anong gamit niyan? Anong halong gamit niyan? Muna shirin daidaita wa ita ko tana shirin halkin sawayyo duniya muna shirin halkin tawa ita ko tana shirin lalata wayyo duniya muna shirin daidaita wa ita ko tana shirin sassaita wayyo duniya wannan halin duniya wannan aikin duniya ne
yi aboki na kai hakuri da marin duniya da wani yan mata in kai ne yau a rai wace ran babu kai a rayuwa wace ran babu kai a rayuwa ki kawai nake tunawa musamman na tana mutuwa sai in ji ban taga wani dai sansan
ana shirin alkin tamu tana shirin lalata mu muna shirin alkin tawa duniya tana shirin lalatawa ana shirin shishirya mu tana shirin wargaza mu tana ajiye dokokin ta al'umma suna shirin daddaukewa ana shirin shishirya mu
duniya
tana shirin wargaza mu
kaniya
kada ta mai ilimi ina ya tsaya yana ta saban alwa ina gwamnati ina ya bar dokoki ina duniya ina ta kai kowa da ina to abinda mamaci na ina al'umma su kai da tsoron Allah ina tarbiya ina iyayen kirki ina duniya ta ce shirin kai mu ko ina tadiyan bushiya za su sha tadiyan bushiya za su sha jijiya tana shirin badan kai ina al'umma ina muke san mu kai ina taya na tara dukiya kai wa taya ka tara dukiya bayan da talakana shan wuya ina al'umma ina muke aje rabbana ana shirin alkin tamu
duniya
tana shirin lalata mu
duniya
ana shirin alkin tawa duniya tana shirin lalatawa ana shirin shishirya mu tana shirin wargaza mu tana ajiye dokokin ta al'umma suna shirin daddaukewa
rashin ji muku a al'umma dine ya fi dauna shi yasa na yi tunani duniya in guje wa farida daga ɗan uwa da ɗan uwansa ba su taimaka wa juna ba rayuwa ya fi ɗan uwa al'amarin duniya rawayan mata kuma muna da laifi jama'a in muka yi duba ya kamata dai mu gyara muna furci mu daina gaba
ana shirin shishirya mu
duniya
ana shirin wargaza mu
duniya
muna shirin alkin tawa duniya tana shirin lalatawa ana shirin shishirya mu tana shirin wargaza mu
duniya
tana ajiye dokokin ta al'umma suna shirin daddaukewa ana shirin shishirya mu
duniya
tana shirin wargaza mu
duniya
kada ta mai ilimi ina ya tsaya yana ta saban Allah ina gwamnati ina ya bar dokoki ina duniya ina ta kai kowa da ina to abinda mamaci na ina al'umma su kai da tsoron Allah ina tarbiya ina iyayen kirki ina duniya ta ce shirin kai mu ko ina tadiyan bushiya za su sha tadiyan bushiya za su sha jijiya tana shirin badan kai ina al'umma ina muke san mu kai ina taya na tara dukiya kai wa taya ka tara dukiya bayan da talakana shan wuya ina al'umma ina muke aje rabbana ana shirin alkin tamu
duniya
tana shirin lalata mu
duniya
ana shirin alkin tamu
duniya
tana shirin lalata mu muna shirin alkin tawa duniya tana shirin lalatawa ana shirin shishirya mu tana shirin wargaza mu tana ajiye dokokin ta al'umma suna shirin daddaukewa ana shirin shishirya mu
duniya
tana shirin wargaza mu
duniya
muna shirin alkin tawa duniya tana shirin lalatawa ana shirin shishirya mu tana shirin wargaza
suna shirin daddawin cewa
ana shirin shirya mu duniya ana shirin warga samu
duniya
kada mai ilimi ina
aboki na kiyan hakuri lamarin duniya rawar yan mata in kai ne yau a rai wace ran babu kai a rayuwa
ana shirin shirya mu
duniya
ana shirin warga samu